sur VOA Afrique. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 30 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji cewa yayin da ake fama da tashe-tashen hankula a kudu maso gabashin Najeriya, wani rikicin kuma ya kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Enugu da 'yan kasuwar dabbobi waɗanda galibin su 'yan arewacin ƙasar ne. Za a ji a wani rahoto na musamman kan yadda Najeriya ke matukar bukatar ƙara jiragen ƙasa saboda yadda manyan motocin dakon kaya ke lalata hanyoyi wanda hakan kuma ke janyo hadura da mace-mace da yawa.
Idan an yi haka, mu za ka ga manoman mu sun samu yadda za su aika kayan su ba, ba sai sun zo Lagos ko sun zo Port Harcourt ba.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Garba Awwal na tafe da rahoto na musamman. Wannan karan kan yadda al'umma ke fama da tsadar kayan masarufi a wannan wata na azumi. Kamar yadda muka saba cikin watan Ramadan, yau ma muna dauke da shirin tasirin azumin watan Ramadana ga matasa. Muna kuma dauke da labaran wasanni kamar kowace ranar Juma'a tare da Garba Awwal. Amma yanzu ga Maryam da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rikicin siyasa sakamakon juyin mulkin da aka yi a Myanmar da kuma annobar COVID-19 na barazanar jefa rabin al'umma kasar ta Myanmar cikin kangin talauci zuwa shekara mai zuwa a cewar Majalisar Dinkin Duniya a yau Juma'a. Hukumar Raya Kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira UNDP a takaice ta faɗa a wani rahoto cewa ta yi mutane kimanin miliyan 25 su faɗa cikin talauci a farkon shekarar 2022 yayin da wuraren kasuwanci suka kasance a kulle a lokacin da aka yi ta arangama tsakanin sojoji da masu zanga-zangar adawa da sojojin da ke mulki a ƙasar. A wata hira da kamfanin dillancin labaran AP, babbar jami'a a Majalisar Dinkin Duniya, Kani Wignaraja, ta ce talakawan da ke birane su ne abin zai fi shafa, haka kuma mata da ke rike da iyalai su ma abin zai shafe su sosai. Rahoton ya ce kashi 83 cikin 100 na iyalai a Myanmar sun faɗi cewa kudaden shigarsu sun ragu kusan da rabi saboda tasirin annobar coronavirus akan tattalin arziki da zamantakewa a ƙasar. Yawan masu kamuwa da cutar COVID-19 a Indiya duk rana na ci gaba da kusantar 400. A yau Juma'a, ma'aikatar lafiyar Indiya ta bada rahoton samun mutum 386 da 452 da suka kamu da cutar. Adadin masu kamuwa da cutar a duk rana da ake samu ya zarta 300 cikin kwana 9 a jere. Kafafen yaɗa labaran Indiya sun ce ƙwararru a fannin lafiyar al'umma sun yi imanin cewa ainihin adadin masu kamuwa da cutar da ake samu ta yi wuya lanka har sau 5 akan wanda ake sanarwa. A yau Juma'a, taimakon agaji daga Amurka da wasu ƙasashe ya isa Indiya. Agajin da Amurka ta tura ya kunshi iskar oxygen, kayan gwajin cutar da kuma kayayyakin haɗa rigakafi. Barkewar annobar zagaye na biyu a Indiya ya sa tsarin kiwon lafiyar kasar jin jiki sosai, inda asibitoci suka cika makil da marasa lafiya kuma matsanancin karancin iskar oxygen ya ƙara zafafa yanayin. An maida filayen shakatawa da wuraren ajiye motoci da yawa wurin ƙona gawarwaki da ke aiki ba dare ba rana. Ƙwararru a fannin lafiya na Indiya sun ɗora laifin lamarin kan bazuwar sabbin nau'ikan cutar coronavirus gami da sassauta matakan takaita taron jama'a da yawa da aka yi a lokutan da aka ga sauƙin yaduwar cutar a farkon wannan shekarar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane da yawa ne suka mutu sakamakon turmutsutsi a wani taron ibada da aka yi wanda ya tattara jama'a da yawa a Isra'ila a yau Juma'a, a cewar jami'an lafiya, abinda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana a matsayin babban bala'i. Turmutsutsin ya faru ne yayin da dubban Yahudawa suka je wani wurin ibada inda ake tuna da mutuwar Rabbi Shimon Bar Yohai na karni na biyu a Galili dan bikin Lagba Omar da ake yi a duk shekara wanda ya kunshi addu'o'in dare da waƙe-waƙe da kuma raye-raye jiragen sama masu saukar ungulu sun kwashe mutanen da suka jakkata zuwa asibitoci a arewacin Isra'ila a cewar hukumar da ke kula da motocin daukar marasa lafiya ta Magen David sojojin Isra'ila sun ce tuna aka tura dakarun aikin ceto da jami'an lafiya wurin ƴan tawayen da ke kokarin hambar da sabuwar gwamnatin rikon kasar Chadi sun yi ikirarin harbo wani jirgin saman soja mai saukar ungulu a jiya Alhamis yayin da gwamnatin sojan kasar ta riko ta gargadi ƴan adawa akan kada su sake su yi zanga-zanga bayan mummunan gangamin da aka yi a farkon wannan makon inda akalla mutane 6 suka mutu gwamnatin kasar Chadi ta ce ƴan tawayen da aka dora wa laifin kisan shugaba Idris Deby Itno a makon da ya gabata sun ja da baya sun koma tsallaken iyakar makwabciyar kasar Niger kode yake a wata sanarwa da aka fada a jiya Alhamis kungiyar ƴan tawayen ta yi ikirarin cewa ita ke da iko daga garin Noku dake Chadi mai tazarar kilomita 300 arewa da babban birnin kasar nan take dai wata kafa mai zaman kanta bata iya tabbatar da ikirarin da kungiyar ƴan bandagar da ake kira FACT ta yi ba mayakan kungiyar sun yi barazanar kai hari a Jamina babban birnin kasar a kokarin su na hambarar da gwamnatin da Muhammad Idris Deby ke jagoranta yanzu dan tsohon shugaban da aka kashe
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni inda zamu ji cewa yayin da ake zaman dardar a yankin Kudu maso gabashin Najeriya, wani rikicin kuma ya taso tsakanin gwamnatin jihar Enugu da ƴan kasuwar dabbobi, waɗanda akasari ƴan sashin arewacin ƙasar ne. Ga wakilin Alfonso Okoro Igwe da cikakken rahoto.
Yayin da ana ci gaba da fuskantar wani yanayi na rashin tsaro a Kudu maso gabashin Najeriya, wani rikici kuwa ya farke tsakanin gwamnatin jihar Enugu da ƴan kasuwar dabbobi da aka fi sani da New Artisan Market dake cikin Enugu babban birnin jihar. Alhaji Umar Sadiq shine sakataren farko na wannan kasuwar. Kuma ya faɗi yadda aka fara kasuwar da kuma abin da ya faru.
Kasuwar da yake aka tsaka ana kira ta Ibrahim Livestock Market. Kasuwar da bobi kenan da wancan gwamnati ne ya ba mu kasuwar.
Wato tsohon gwamnati Chimaro kenan ma ne.
Yawa gwamnati Chimaro kenan ma ne. To shin da ya ba mu kasuwar a shekarar 2004 a gazetin nashi a 2006. Ana raba mana shaguna muna ginawa da kuɗi mu. Muna karɓar loan daga banki sai mu zo mu gina. A da kana cikin garin Enugu a dide o lokaci da muka samu matsala a cikin kuma wurin mutane sun yawa ba inda trailer zai shiga sai muka samu matsala da yan wurin sai suka ce to su ba sa so zaman mu a wurin shi ya sa muka nema wannan kasuwan na fitan cikin garin to shi ne muka dawo nan Fatakwa Expressway da muka dawo nan shi ne da aka ga wurin ya buɗo shi ne yanzu suke nema fita da mu kuma
shin an tashe ku ne daga kasuwar ko ne an shiga rusa muku shaguna
an tashe mu daga kasuwa kuma aka ce an ba mu sani biyu sani biyu bai ba aka yi magana yau wace ne ga aka kawo greda wata a rusa kasuwa nan shi ne gidansu wani ma yake kai 40 bai san hanyar arewa ba yaya su koma da koma nasu suna nan
yanzu an riga an fara rusa muku shaguna
an fara rusa daga bakin hanya yaran mu suka yi tsada su suka ce ba zai taba faruwa ba mutum da ya tsara mai asara wanda ya fi miliyan biyar
ita gwamnatin da ta ce ku tashi daga wata akwai inda ta ware muku ku koma ka zama
ba inda ya ware mana abin da nake kira ga gwamnatin jihar Enugu ya duba da idon rahama ya duba yadda mutane mu suke wani ya shekara 40 bai san hanya arewa ba wani kuma na haka ya ce na wani kuma na haka ya ce ba bai idan har man zai haka sai nuna mana wani wuri
to koya wannan lamarin ke shafar wasu ƴan kasuwa
suna na Alhaji Adam Maiwa former chairman na New Artisan Market to a yanzu gaskiya muna takuri muna cikin matsala ba kaɗan ba abin da za mu yi buɗe baki ya zai mana wahala saboda yin cin wala kancin da aka yi mana ba mu taɓa ganin irin sa ba na kai shekara 45 Enugu nan amma wani abu bai taɓa faruwa da mu makamancin wannan ba zahiri mu muna cikin tsoratuwa gwamnatin nan ta tsorata samu gwamnatin jihar Enugu ta tsorata da mu kuma ba wani magana gudanar da harkoki mutane da suke ɗan zuwa suna ta yi ma ba za a yi kowa yanzu sosai muna cikin wani hali na takura hakika sabida haka a biya da samu na arewa duba da taimake mu su sa baki a kan lamari
Isa waɗannan bayanan ne na nemi ji daga gwamnatin jihar Enugu da tsohon gwamna Dr. Chimaroken Namani da kuma iyalan wajanja wato asalin masu fili kafin gwamnatin jihar karkashin tsohon gwamnan ta mayar da shi kasuwa amma duk yunkurin samun su ta wayar tarho ya citira Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria
to a gaida Alfonso Har yanzu dai muna Najeriya inda wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya ya hada mana wani rahoto na musamman kan yadda Najeriya ke matukar bukatar karin jiragen kasa saboda yadda manyan motocin dakon kaya ke lalata hanyoyi wanda hakan kuma ke janyo hadura inda ake asarar rayuka da dukiyoyi da dama Nasiru gare ka
80% of the trucks we have today are over 20 years old. Is a major problem, and that means we need.
Kashi 90 cikin dari na manyan motocin da ke daukar kayan Najeriya sun fi shekara 20 da kerawa. Wannan ita ce babbar damuwa da ake dace mu ƙara dagewa ga maganar jiragen ƙasa don sufurin kaya. Shugaban hukumar kiyaye kwara tura ta Najeriya Road Safety Baboyo Yemi ke magana lokacin da shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta ce kwasan Bello ya zarce shi don tattaunawa kan tashoshin dakatawar manyan motoci da za a kafa kan manyan titunan Najeriya. Oyemi ya ce manyan motocin ne ke murkushe tituna su haddasa ramukan da kan kawo hatsari. Da haka idan an samu jiragen kasa ko ina motocin za su ke daukar kaya ne kawai daga cikin gari zuwa tashar jirgin kasa. Shugaban hukumar kiyaye aukar haduran ya bada tabbacin maraba ga tashoshin dakatawar manyan motocin ta hanyar sanya direbobi bin umarni. Babban sakataren hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwan Hassan Bello ya ce madakatun motocin za su taimaka wajen hutawar direbobi da bunƙasa tattalin arzikin yankunan da za a kafa tashoshin. Haka Hassan Bello ya ce aikin kafa tashoshin teku na soke kaya a tudu na samun gagarumar nasara.
Sufuri shi ne muke son ya zama wanda ke ɗauke da tattalin arzikin Najeriya. Idan an yi haka, to za a ga manomanmu sun samu inda za su aika kayan suwa ba sai sun zo Lagos ko sun zo Port Harcourt ko kuma sun zo wurare da ke da tashar ruwa ba. Ko a can Kaduna duk noman da ake yi ta Jos ta Kaduna ta Puntuwa Kebbi da sauran jihohi za a ga sun yi amfani da wannan tashar ta tudu su tabbata cewa sun aika abubuwansu. To za a ga masana'antu sun bunƙasa yanzu haka akwai wanda suka zo suka same mu suna son su yi masana'antu kusa ga wannan tashoshi. To ka gani ɗaukan ma'aikata bunƙasa tattalin arzikin Najeriya duk zai inganta saboda wannan abubuwa.
Ɗaya daga shugabannin ƙungiyar direbobi Comrade Suleiman Ɗanzaki ya ce za su miƙa wuya.
Ina jin na yi sawu ya kai biyar zuwa a Ogun State. Akwai wani wuri da suka yi wajen head car wajen 30 da wani abu. To amma abin da suka tsawwala a kai shi ne suna so za a kashe sama da biliyan 28 domin sun ɗauko irin wadda aka yi na Germany ne za a yi kankare wadda bai kasa kafa 10 ba. To mun gayyato mutanen Italiya da waɗansu mutane kowanne duba ya ga kuɗin ya ga kuma irin abin da za a kashe sai ya kauce. Gwamnati ta sa ƙarfi a gyara irin wannan. Don ko muna so ko ba ma so manyan motoci suke kashe hanyoyin nan. Manyan motoci suke da ƙarfin da za su yi dukkan abubuwa. To amma abin da ke faruwa mu a matsayin kungiyoyi ba mu da ƙarfin da za mu tilasta ma mutum abu sai dai lallashi.
Aka samu hatsura tun a tarihi a Najeriya na manyan motoci da kan shafi ta masu tafiya a kafa kuma babbar mota ta samu shanyewar birki ta auka taron jama'a. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Nasiru yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Yayin da al'umma suke shiga wani yanayi da ake fama da azumin watan Ramadana a kasar jamhuriyar Kamaru musamman kan farashin kayayyakin masarufi a kasar baki da sai dai hamda kamar yadda wani dan kasuwa Alhaji Mahmud Awolu Yakubu ya ce a wancan tattaunawa da muka yi da shi.
Wannan shekaran kan ban ce a nan kasar Kamaru mun samu ƙari ba sai dai mu ce alhamdulillah don mun samu rangwame a kan sauran shekarun da suka wuce ma. Yawa alal misali kaman shinkafa yanzu muna iya samun shinkafa ta jaka 15 da rabi ana iya samun ta 16 ana iya samun ta 17 akwai manya ta 21 kantu kuma na kwali muna jaka 17 akwai na 16 shi ma akwai mai gari kuma 26 da rabi 27 yawa
ya kuma ta bangaren man girki ta san ana amfani da shi yawa wannan
to ta bangaren man girki ta bangaren lil mayor shi kam zamu ci alhamdulillah shi ma kan ba samu kari ba tunda ana sai da leta da nan mai akan jakadin shirin anan wajen mu yawa da kuma ana sarwa kan jakara 40 wannan yanzu kuma muna sarwa kan jakara 20 akwai kuma lil mai da ake sarwa nema na masu azir shi ma karton shi 14 ne yanzu yawa ana sai da leta daya jakaba 20 shi ma yawa
wato kana ganin cewa an samu rabusa kenan ba kamar shekarun da suka gabata
eh an samu rabusa kam sosai ba ma kanan ba paske har masu saye ma in sun zo suna matakar farin ciki mun ba su farashi ba sa neman rangwame sun sa abu yayi kasa
to ya ta bangaren kwastomin ka an samu karuwar kwastomin ka kuma sun gani kasa kanan
to kwastomin kam zamu ci alhamdulillah tunda anan mu muna cikin gwausawa ne kuma mu an san mu an san kuma yadda muke sayar da ka kuma da sauki akan sauran mutane to zamu ci kwastomin kam tunjur muna nan da su kamar yadda muka saba zamu ci akwai rangwame ko kuma akwai kari
me fatan ka ga gwamnatin kasar Kamaru wajen sakin rangwame ga al'umma
gaskiya na matukar farin ciki ban da yin wannan rangwame da suka mana kuma muna fatan ma kare yi domin na kasa da mu su masu samu su bisa
ta bangaren kayayyakin kwalama kuma kamar masu gasa balangu da kuma kaji na tattauna da Alhaji Rabi Ismaila shi ma ga yadda hirta mu da kaya
wato da farko garin farashin da aka samu na kaji ne kaji kuma wannan dama sanadiyar da aka samu garin farashin su tun lokacin corona da aka samu matsalar corona to ba ma samun ƙananan kaji fushin wanda ake kiwo ta su suke girma su fara ran kaji to matsalar da aka samu kenan shi yasa kajin suke tsada
to yanzu a kajin ana samun su kamar farashi da nan wannan tunda ana gani da kai da yake aka kara farashi kamar da ya tace gogoron da
kamar kaji da muke siya 2000 wato jaka biyu da 60 to yanzu muke siyan su jaka biyu da 800 zuwa jaka uku abinda muke siyan su kenan
ne ko kuma na kuke sayarwa
ne mu muna sai ma al'umma jaka uku da rabi
ba ka samu kwarafi wajen masu sayan su kuma wanda suke tsara kuma wajen
kuna samu amma da yake yawanci sun gani a television sun gani a kafafun watsa labarai cewa kajin sun yi wahala in sun zo a gaya musu farashi su ke na hajjar su a yanka kawai
laifin a wajen wane ne gwamnati ne ko kuma masu kiwon kaji ne ko masu sayarwa
ne to yanzu ba za a ɗauki laifin a ɗora mu wani ɓangare ba saboda dama laifin ya je shafi corona ne farko corona ce da aka rufe bodoji da kawo sauran kayayyaki to shi yanzu ma wannan aka samu ƙarancin kawo su kusan ƙananan kajin
da baka ga cewar lajewa ake da corona da kuma kawai san wala wata laka ba
eto buram ne tabbatarwa ba saboda a gaskiya hakika kam masu kiwon kajin suna kuka da kiwon kaji suna kuka da kayan abinci ya tsada shi kuma kayan abincin nan mafi akasarin su shigo da shake
gwamnati domin ta kawo sauki ga wannan al'amari
eto kira zai yi gwamnati shi ne ta san dai hanyar za ta yi ko ta bude ma jama'a hanyar da za su kawo su ƙananan kajin fusen kenan wanda za a kiwata su don mutane su samu sauki ko kuma in akwai hanyar za a kawo wasu kajin wanda suke irin na kwali wanda za a dinga samu wanda suke zuwa daga turai ko su kasashen makwata musu yana da kyau
sannan kuma take zagaya wata bangaren masu sayar da kayayyakin yaji kuma game da yanda yanzu haka suke ganin wannan sallah za ta dumfaro su kan sha'anin tsadar kayayyakin da suke sayarwa na kasuwancin su na tattauna da Alhaji Yaya Barista babban dan kasuwa ne a birnin cikin kasar Kamaru wala shi ma ga abin da ya labarta mini
wato a halin da muke ciki a halin yanzu kasan a wannan shekarun da muka shiga tun shekarar da ta wuce zuwa yau, wato shekarar corona kenan. Kasan muna kawo kaya daga Nigeria ne, daga Kano, wato muna kawo irin su shadda, irin su leshi, su boil, kai dai da su atamfobi da dai kan maza da mata da na yara kanana duka. To kasan Nigeria suna lissafi su kayan da suke kawo lissafi naira ne da dola. To sai kasance cewar yanda farashin dola da naira ya canza yanzu a kasashen Turai, wato inda suke kawo kaya, wato a matsalolin corona nan, sai kasance ce da dilan da zamu saya a kudi daidai gurgudo a Najeriya yanzu ya kasance ya kara kusan rabin ninkin sa haka. To idan muka kawo kuma nan sai kaga idan ka gaya ma mutane farashi sai su ga wato kaman kana yi musu tsada ne. Kai kuma in ka buga lissafi kuma a yanda ka kawo, gashi har yanzu gwamnatoci basu tallafa ma ƴan kasuwa ba, me basu tallafa ma ƴan kasuwa ba, ma mawaldar ba, ba wai su dauki kudi su ba mu ba, su rage mana farashin su duwani, su custom duty nan, custom din nan ana ba, ana zuba kuɗi da yawa, kaya dan kadan yake kaga ta biya duwani mai yawa. To kaga wannan ba karamin ci baya bane ba ga dan kasuwa. Kaga in ka buga lissafi transport inka, in ka zo ka buga lissafi kuma talakawa ba kuɗi, mutane ba kuɗi, kowa yana so ya sayi kayan amma ba yi da kuɗi. To kaga kai kuma in ka buga lissafi yanda ka kawo kaya kaga yake kaga ba fita, kamar in ka buga lissafi yanda kai ka kashe gaba daya kai, kaga su kuma suna bukata kuma su ga kaman kai musu tsada. To kaga gaskiya matsala ce mai yawa ga mu ƴan kasuwa, ga al'umman mu, kustomomin mu masu sayan kaya. To shine muke kira ga gwamnati da masu hannu da shuni, ga jami'an tsaron mu ko ga gwamnatocin mu, ya kamata a ce a tallafa ma ƴan kasuwa, domin shi talakan gari ko wanda yake a gari, wanda zai je kasuwa ya sayi kaya, a dan kasuwa yake kallo, shi kuma dan kasuwa yana kallon shi ma manyan ƴan kasuwan sa wanda yake so kaya a wajen su. To kaga in aka samu rage daga sama zuwa ƙasa kaga talaka zai samu sauki kenan. A wannan bangaren gaskiya muna kira ga gwamnati, ya kamata ta duba bangaren, wato me ake cewa, wato bangaren custom na kan iyaka yanda muke biyan kuɗin kaya, da kuma bangaren rabanu, wato kaman me ake cewa, wato yanda yan miri haka ake yawan biyan kuɗin miri. Zaka ga in miri suka zo shagon ka kaya, ba shagon ka ma ko ba a cike yake ba, zaka ga sun zuba maka kuɗi masu yawa. Gaskiya wannan ba karamin matsala ba, ya kamata a ce a jinjina kuma a duba wannan matsala, saboda talaka ma ya samu so.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Francis Jani babban zakaran gaman zamani ne, gaman kickboxing wanda ake yi da hannu da kafa, ya iso kasar sa ta haihuwa jamhuriyar Kamaru, wanda ya kewaye babban birnin cinikayyar kasar Duwala, kuma dindin magoya bayansa sun yi cincirindo a kan manyan titunan birnin. Sunayi masa murna na yadda ya dauko wannan babban kamu na duniya, bayan yayiwa takwaransa dukan kawuka a can Las Vegas da ke can kasar Amurka ya dauki wannan kamu. Sannan kuma waɗansu matasa sun nuna jin daɗinsu kan namijin kokarin da Francis ne ya yi domin ɗaukaka sunan jamhuriyar Kamaru da ma nahiyar Afirka baki ɗaya. Na farin ciki kuma ina cikin matukar murna da na gan shi a gabana. Mu yau ƴan ƙasar Kamaru mun gamsu.
Nous peuple camerounais, la jeunesse camerounaise doit rêver. Nous allons rêver jour et nuit parce qu'il nous a montré comment on peut réaliser un rêve même de quittant de rien.
Mu ƴan Kamaru wannan bawan Allah da yi kokari, ya kamata mu farka daga bacci mu dauki darasi a gurinsa, domin ya cika mana burinmu tun da ya zanto tauraro a faɗin duniya baki ɗaya. Chez ma Francis, j'ai
promis que j'allais ramener cette ceinture à la maison. Et c'est grâce. Et c'est grâce aux encouragements quotidiens que je reçois de vous qui est ma motivation, qui est ma force. C'est grâce à ça que j'ai pu accomplir cette mission.
Kuma ga shirin tasirin Ramadan ga matasa albarkacin wata mai tarin falala na Ramadan.
Nana Aisha daliba ce a makaranta ta Islamiya ta mata a nan da magaram. Kowa ya san azumi abu ne mai muhimmancin gaske, abu ne wata ne mai falala, abu kadan in kika aikata alheri a cikin wannan wata alherai za su biyo ki daban-daban kashi-kashi. Kuma wannan makaranta da muke yi mu musamman ma kaman dalibai na fiskan ma'aikatu na jarida menene saboda akwai shirye-shirye da dama da muke a gidan kafafan yaɗa labaru muka ce ya kamata kenan wanda suke bada labaru ne ko kuma wanda suke shirye-shirye ne ya kamata a ce suna cikin makarantu daban-daban su san abin da Allah ya faɗa su san abin da annabin Allah ya ce to shi yasa muka bada ƙarfi muke wannan karatun yau alhamdulillah shekaru kaman 2 zuwa 3 nan makarantun namu kaman mu ce malamar tamu babba abubuwa da dama da take shiryawa kuma bangare reshi na makarantu sai a ga ya ma dalibai a ce su kowa ya kawo kokarin shi ya kawo gudunmuwar shi abinda dai yake iyawa daidai gulgudu daidai kari kin ga misali kaman muna gama kaya tufafi a gangama dukkanin dalibai kowa ya kawo da nashi da na ƴaƴan shi akai a taimakawa gajiyayyu masu karamin kari akwai kuma inda bangaren da ake kula ma marayu musamman akwai wanda dalibi daya sai a ce ya dauki marayi daya zuwa sama abinda dai karhin shi zai iya ya dauke shi ma dinjindin ya rike ko kuma ya rika kulawa da shi ko kuma ya rika kulawa da rayuwar shi ko wani askin shi ko wani takalmin shi da sauransu kenan ana gangama kudi saboda a taimaka ma yara marayu wanda karhin su bai kai ba kuma babu wanda suke kulawa da su kin san taimakon marayi aka ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai biya mutum
lalle marhaba da wata mai falala
ramadan
ya dan uwa mulkin ma yau ga wata mai alfarma ya dan ramadan
lalle marhaba da wata mai falala
ramadan
ya dan uwa mulkin ma yau ga wata mai alfarma ya dan ramadan
assalamu alaikum ya dan uwa na
ramadan
yau ga wata mai falala ya dan uwa na
ramadan
sai mu dauke ne ya kyautata wa dan uwa na
ramadan
mu yi sadaka mu yi kyauta mu hanu da barna
ramadan
mu yi juri
to da fatar an amfana kuma za a yi aiki da abin da aka ji da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice rikicin siyasa sakamakon juyin mulkin da aka yi a Myanmar da kuma annobar COVID-19 na barazanar jefa rabin al'umma kasar ta Myanmar cikin kangin talauci zuwa shekara mai zuwa a cewar majalisar dinkin duniya a yau Juma'a Yawan masu kamuwa da cutar COVID-19 a India a duk rana na ci gaba da kusantar 400,000. A yau Juma'a, ma'aikatar lafiyar India ta ba da rahoton samun mutum 386,452 da suka kamu da cutar.
Adadin masu kamuwa da cutar a duk rana da ake samu ya zarta 300 cikin kwanaki tara a jere. Kafafan yada labaran India sun ce kwararru a fannin lafiyar al'umma sun yi imanin cewa ainihin adadin masu kamuwa da cutar da ake samu ta yi wuya ninka har so biyar akan wanda ake sanarwa. Mutane da yawa ne suka mutu sakamakon turmutsi a wani taron ibada da aka yi wanda ya tattara jama'a da yawa Isra'ila a yau Juma'a a cewar jami'an lafiya abinda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana a matsayin babban bala'i. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa nake maku fatan alheri.